is the Dasky, Ovistel on the beat.
4, 2,
Manawal,
Yishine.
Alaka kao kudina sitaru, kashina karo sabapunti baru. Makiyana nikeso sitaru, unwata jala, sinasaka daru. Natape in the basa so inje, nagine bawa ni cheche kuche. Na ansho kudum baturan kune, ina mrza abanda kurocha kine. Nachigaba, gaban kine, najuruwa, ruwan kine. Nacha abun, abun kine, na ideji, dijun kune.
Bawan da zai san allole 442 da balai wallahi am hota da putan shayi shiga da fita muje ai shigo da zuwan ka ne ai corona cutar su ne ai tariya gidan mu ne waji sun balaga ne ai suna so su ji yin shi ne ai ruwan da ran ya tafi ai yana maganin zazzabi aboki wizi ba tsaran su bane shi ke magana da dala ta shigo aboki waya yana canza dala ubangiji dai ya ida ni bi hadari dan mazo yasi jike
tsoro zake yi magana da karfi tsoro kake kai tsoro kake naji shiru wai maganan wa kake tsoro zake nake yin magana kuma indake kai tsoro zake tsoro zake tsoro zake tsoro zake tsoro 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 tsoro
hanini ya suke ta yi batutuwa suke ta ji abinda na hanga da sassafe shina siya mota ne sauran jirgi da gidaje
daga da balu sun kinye yan matan.